ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka dauki dogon lokaci ana tafkawa yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8 da akasarin su matasa ne a garin Rafin Gora dake cikin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger Nigeria lamarin dai da ya faru da yammacin Litinin din nan yayi matukar tayar da hankalin mazauna yankin kawowa lokacin hada wannan rahoto dai masu bada ceto na can na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka bace Alhaji Abdullahi Ibrahim wani mazauni garin ne na Rafin Gora ga abin da ya sheda mun ta wayar salula to kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger lamarin ya ci tura to amma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda ya yi mun karin bayani ta wayar salula
wannan ta kokarin ganin cewa wanda ba a samu an gansu ba ana ci gaba da nema a gani ko Allah zai sa a samu wasu wanda suke da sauran rayuwa in kuma ba da sauran rayuwa a ga ko da ga abokin su ne
yanzu kamar mutane nawa ko ka tabbatar da mutuwar su
kamar a gangare mun samu an mutum ya rubuta da aka samu sannan a can da wannan sai an samu ga abokin mutum 7
na mutum 8
mutum 8 kawo zuwa yanzu kuma ana ci gaba da neman sauran da ba gani ba don kama nan da an ce akwai kamar yara 3 ne amma an samu ganin gawa mutum daya sara biyu shi ma ana ci gaba da nema
to ruwa ne ya wuce da su koko gini gini ya ko iska ne ya rushe gini ya fada musu ya abin yake
akwai wanda ake zaton ruwa ne ya wuce da su akwai kuma wasu bayanai suna nuna cewa akwai wanda kamar gini ne ya rufta da su to har yanzu dai muna ta kokarin mu tantance ainihin menene ya faru
a halin da aka ciki dai hukumar bada agajin na ci gaba da gargadin jama'a musamman waɗanda suke zaune a gabar ruwan ƙoramu domin kaucewa aukawa cikin matsalar ambaliyar ruwa da ake samu a kusan duk shekara a daidai irin wannan lokaci na damana Mustapha Nasiru Batsare murya Amurka daga Mina a Najeriya